sashin karamominsa radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda da shi shine malamu Shamu Tijani radiyallahu ta'ala anhu. To menene karama? Malamai sun yi mana tarihin abin da ake cewa karama hiya al'amru al-khariqu lil'ada, shine al'amarin da ya keta ma al'ada, shi ake ce ma karama. Al'ada ko shine abinda mutane suka saba da shi, shi ake ce ma al'ada. So abubuwan da ke keta wa al'ada, mai da malamai suka bayani, sun kai kusan guda shida. Na farko ana kiran shi irhas, abu ne da ke keta wa al'ada, shi kamar shimfiɗa ne ga mu'jiza. Shimfiɗa ne ga ko share fage ne na mu'jiza, mai da ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, irin abubuwan da suka faru ga annabi na keta al'ada kafin a bashi annabta, ana kiran shi irhas. Kamar turin ɗaukan cikinsa, an samu abubuwan ban mamaki, kamar yadda ita Amina Allah ƙara mata yadda, ita ce bata san ta ɗauki ciki ba sai da bata ga haila ba, rashin ganin hailanta shi ne san cewa ba ta ɗauki ciki. Ka san ko saɓanin yadda aka saba mata, da zaran ciki ya shiga za su dinga amaye-amaye, ko ba haka ba ne? Wasu zadda yawo, wasu cin alli da sauransu dai. Kaga da ita Amina Allah ƙara mata yadda, in wannan abubuwa da ku ji su ba, ko kuka ji mace tana jin marmarin kaɗe ko marmarin binken gasu nan dai ta ɗauki ciki, da ita irin wannan abubuwa ta ɗauki zuwan cikin manzo Allah ba ta ji su ba. Kaga wannan irhas ake kira sa, wanda kuma daga shigan cikin wata na farko akwai annabawa da kuma suka zuka mata sallama, kin ɗauki cikin kaza, kin ɗauki cikin kaza wata na ɗaya, na biyu, har zuwa wata na tara. To a ya samu irin wani kaga ka sai samu al'ada. Wurin haihuwan ma haka nan, ba wasu ba suka tarbe ta ba, aje na ciki, wata mata na yi aljanna, wata mata ta samu irin wannan. Kuma da ya faɗo bai faɗo yana kuka ba, yadda yaro in ya faɗo kama ihu bai mazala bai kuka ba, ya faɗo ne mai na misjira ga Allah mutahilan, kuma riga an yanke cibin shi ba ƙazanta tare da shi, ga duk ya saba ma al'ada da aka saba, su duk wannan irhas ne. An gane ku? To wayannan su shi ake ma irhas, wannan amrun harikul al'ada kenan, wannan kuma yakan share fage ne na zuwan annabta, kuma da faru da manzo Allah, abubuwan da suka samu na saba al'ada tun da samun cikin shi, haihuwan shi, har rayuwan da ya yi a wurin halimtar sa'adiyya zuwa dawowan shi da tafiyar zuwa Sham, kaga duk abubuwa ne sun faru na keta al'ada. Kuma da za su je Sham da Abu Dhabi, ai gijiji ke ta mashi inuwa ko? To aka taɓa ganin gijiji ya mashi inuwa, zai da suka yi girya na bishiyar na mashi inuwa, za mu duk wannan yar hasa ne. na ɗaya kenan. Na biyu mu'jiza, shi kuma yana faruwa ne yana hannun wanda aka ce annabi ne, annabin Allah, don ƙarfafa annabtarsa da tsara gaggata ta ake ba su mu'jiza. Munzala da mu'jizi da yawa an ba shi alƙur'ani, shi ne azamuha. Mun waye gari mun ga ruwa a tarihi na fukuka a tsakanin 'yan yatsunsa, kaga saba mu al'ada. Wannan mu'jiza ake kiransa, wannan faruwa ne a hannun wanda aka ce annabi ne, na biyu kenan. Sai na biyu, na uku, amrul harbul al'ada, karama ita ce da muke magana a kanta. Ita kuma tana faruwa ne a hannun wanda yake waliyi, wanda martabarsa bai kai martaban annabawa ba, shi ana kiran shi karama. In annabi ne a ce mu'jiza, ba a ce karama, shi ya wuce wannan matsayin. Wanda karama yake, ko ana faɗin haka, in annabi ne ba a gaya mashi haka nan, ya wuce wannan matsayin, mu'jiza za a ce. Amma in ba annabi ba ne, waliyi ne, ya taka matsayin waliyai, wasu abubuwa suka bayyana na keta al'ada, ta kiran shi karama. An gane ko? Irhas, mu'jiza, karama, kaga uku kenan. Wana faruwa ne a hannun wali da mutum waliyan Allah. Sai na hudu, sai ma'una, wanda martabansa bai kai martaban waliyai ba, ana kiranta ma'una ko i'ana ake kiranta. Daga Allah ya hore mashi ya hango abu, haka ma zuciyan shi ya dace kuma da abin da ya zo ya faɗi abu, kuma abu ya tabbata, ko ya addu'a nan take Allah ya amsa. I'ana ake kiran shi, wanda martaban shi bai kai martaban waliyai ba. Sai daga nan, sai istidraji, na biyar kenan. Yana faruwa a hannun mutumin fasiki, mutumin banza, shi ne kaman yadda ya faru ga kamar ya faru ga wannan ga Musailamatul Kazzab. To idan mutumin banza ne, kafiri ne, ba mutumin kirki ba, idan abin da ya nufa ya tabbata, kamar yadda ya kudurta ya tabbata, ana masa istidraji. Idan ku abin da ya nufa bai tabbata ba, aka samu akasi, to ana kiran shi ihana, kamar yadda ya faru ga Musailama, Musailamatul Kazzab, mun shakanta wannan kisa, inda ya ga wani mai ido ɗaya a awuru, ya ce zo maka addu'a idan kai kudan guzgura ya buɗe, saboda ya ga annabi ya yi makata da ya mai addu'a a idan shi koma mai illata, koma ta hima mai ganin lafiya da gani, ya ce zo maka addu'a. Musailama sai addu'a tuha ma wannan mawan Allah a idan baya da ba ta gani, wurin sai ta linke ta, kuma wanda aka samu don mata buɗe ba, to ihana ake kiran shi, ihana. To inda abin da yake nufi ya tabbata, istidraji ake kiran shi, ba Allah ya yarda da shi ba ne, amma kiwon ragon laye ne. Kaga abin da yake, in fasikin mutum banza, an gane, to in abin da yake nufi ya dace, istidraji, in bai dace an ce ihana. Kaga nawa kenan, shida ko? Amma akwai wanda kuma ya ƙara da na bakwai, shi ne ibtila, kamar zai faru ga ainihin wato Dajjal, inda zai bayyana kowane gari sai ya shiga wanda Makka da Madina. Zai ce shi Allah ne, wanda suka yi imani da shi cewa Allah ne, zai sa nan da zai musu ruwa daga cikin nema. An ce dama zai zo da tsauni guda biyu, tsauni guda na cike da ni'imomi, kayan alatu na hukunci guda ku, nau'in na azaba daban-daban. Wanda suka ce ƙarya kake yi, sai su haɗa su da wannan musiba da bala'i da wannan shakin ibtila'i. To wannan sune aka samu wato hawari ko al'ada, abin da suke ta mal'ada.
to karama dai na cikin su kuma tana kasance na hannun waliyai.
To shin da zai ce karamatuhu kal bahri wal qati wal hasa wa shimatuhu ihfa'uha ayyat khufiyati karamatuhu karamu min shawa mutajani radiyallahu anhu kal bahri suna da yawa yawan nasu kaman yawan ruwan teku ne kaman ruwan teku yawan karamu min shawa mutajani daban-daban wal qatri kaman yawan digon ruwan sama ne wal hasa kaman yawan adadin tsakon kwani ne tsakuwa yawan karamominsa wa shi matuhu amma ɗabi'arsa kisho tijani ikhfa'uha ɓoyeta ayya ɓoyeta matukan ɓoyewa gashi na karamomi kewaye da shi amma yana matukan ɓoyewa bai yadda ya bayyana don ka ce shi wani ibn Athaillah ya yi bayani cewa karamomin akwai mahsusa akwai ma'anawiyya akwai mahsusa wanda gani da ido kamar tsayul arfi ko bayan Allah da Allah ya yi saka tap 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 sai ga su Lagos tap tap sai ga su Kano ta ɗan naɗe musu ƙasa da hiya mai nisa ta zama gajeruwa gare su wannan kai mahsusa ce wannan gani da ido ibn Athaillah suna san abu kaza a zuciyarsu sai abin ya zo in abin gonansu ne kamar da ku ba da talin wani daga cikin wuridan shewa matijan radiyallahu anhu ya ga shewa matijan yana son dabino kawai miƙa hannu ya tsinko da inda yake ya ajiye ma shewa matijan kaga wani mahsusa ce an gane to akwai ma'anawiya harama wanda ba a fara ta gani da kaman tsoron Allah tsoron Allah tsabagen tsoron Allah da koma zuwa ga Allah ibn Athaillah su dai na cikin wanda su ma'anawi tsoron Allah da inaba zuwa ga Allah saboda aka tashi tijan dai radiyallahu ta'ala wato karamomin mahsusa na gani da ido na ma'ana duka Allah ya washe su amma yana matukan ɓoye su wa kam lahu min mukashafatin sahihatin wa kam lahu min ibra'i a'dha'i illati fa kam lahu da yawa yana da min mukashafatin wato kashafi kashafi indur wato abin da ke makashafi shi ma iri biyu ne akwai kashafi wanda Allah zai sa ya yaye wa zuciyanka hijabi ka dinga fahimtar maganan Allah tabaraka wa ta'ala da maganan manzon Allah wannan mukashafa ke na wurin fahimci maganan Allah ga abin da yake nufi da maganan manzon Allah to shi tijani Allah ya hore mishi wannan an gane a wurin fahimtar maganar Allah shine mukashafa shine Allah shi yaye mashi hijabi gane maganansa da maganar manzon Allah misali za mu bayar a lokacin nan ya dawo fas shi tijan radiyallahu ta'ala anhu sai wani mutum ya maida yarda jakan kudinsa shikenan sai wani bawan Allah ya tsinta ko kuɗi masu yawa mutum nan ya dinga cigiya ya dinga cigiya ya dinga cigiya na jakar tasa shi wannan bawan Allah da ya tsinci kuɗin da ya ji wannan na cigiya ce a yaya jakar naka take ya kalanta take ya marhin jakar take kuma ya kalan kuɗin suke kuɗin guda nawa ne kuɗin diye bayani sai ya daidai da duk abin da ya faɗa sai ya miƙa mai jakansa saboda jin dadi yace to kai wallahi dan aljanna ne kai din nan kai dan aljanna in ko kai ba dan aljanna mata ta saka sake uku to ya riga wannan lafazi ya koma gida sai kuma abun ya ga munnan jaka ya ga kudi to kuma wannan lafazin da ya ga ma wannan bawan Allah sai ban shi bada jama'a matan ta sake uku kun ga da ya dubi matan nashi to da zai kalle da ce ga wannan lafazi da yayi anya abin ga ba tafaka ya ciki to shikenan sai ci to zuciyar ta baki waje tambayi malamai aya yaje tambayi malaman fa duk su jalbe tsidawa ba ka san ya ce ya wuce ya wuce kamar su filmi sana su tunan su abin sangunai ta ba da rayuwar shi yana ilmantarwa inda je malamin da ya ce mai ai matan ka saki sake uku hankalin shi ya tashi duk inda yaje cikin malamin ba su ce ai matan ka saki uku ba yara tunda ina kasancewa shi dan jannan wa ga mu fa sai sake uku sai aka je bashi labari to akwai Abul Abbas nanan ya dawo ya je tambaye shi sai ta musha mu tijani radiyallahu ya ce wallahi rike matanka ko dai bata saku ba a malamai ko gari suka ji irin fatan shawu tijani sai suka yi ta aka shi kara wurin sarki to wannan malamin da ya dawo daga baya ga ya ga wata fatawa ta taso ya sa malaman gari kuma suna so a kira shi ya bayani ina samu wannan hujjar na cewa kudai ba ta saku ba asan malamai akwai hazada balle shi ya dawo jama'a sun mashi ta ya kwashe musu mutane kenan aka kira Abul Abbas gaban sarki aka tambaye shi sarki ya ce to ga wani muke tambaya a kai abin da aka yi tambaya malam sun ba da amsa na wannan matar shi ta saka sake uku to kai ina ka samu madogara na cewa ta saka sake ɗaya ba ya ce eh ya ce a cikin alkur'ani ya ce duk malaman gaba sani ya ce ta yiwu ai duk malaman gaba sani wannan wuri ya ce ta yiwu ba da irin nashi fahimta ai ya ce wani wuri ne yau amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafs 'anil hawa fal jannatu hiya al-ma'wa shi da jannati wannan aya wa amma man khafa maqama rabbihi wanda ya tsoron tsaya gaban ubangiji sa wa naha an-nafs 'anil hawa ya hana ranshi abinda take so shi mutum gashi bai san kudin ga yana so amma ya hana ranshi wani abu tunda ba nashi bane fa inna jannatu hiya al-ma'wa hada da ce makoman sa ai shikenan jani aka sai da kai mashariki ya zuwa gida to saboda haka shine mukashafa wurin fahimtar maganar Allah da fahimtar maganar manzo Allah shine mukashafa kuma yakan da mukashafa na ihbarul mughayyabati ba da labarin abubuwan da suke koye ya cikin mukashafa an gane kuma yadda muka bada misalin wani bawan Allah da ya cikin murjin cewa Tijani radiyallahu anhu ya aurata mata kasan su mutanen maghrib a can inda aka yi to musamman matansu ba su kula da ibada ba sai sun tsufa shi ya auri wata mata cewa Tijani ya yi da ta dinga sallah ba ta kula da sallah sai sake ta karshen ba ta sallah shi wannan muridin kullun ya zo ya zauna gaban cewa Tijani sai zuciyar ta ce mashi wai me yasa shi ne ya saki matan nan ne kullun haka yake kullun haka yake shi ya ce mashi mun kai mashi mukashafa yana zaune sai ta je wurin kunnin shi yace talaqtu ha li annaha la tusalli wannan zuwa mukashafa ko shi yana da irin wannan wanda shi kuma mutum bai taba hira da wani ba ko bai taba na haka sai ya zo gaban shoti jani kuma a cikin zuciyar shi fa wannan mukashafa ce shoti yana da irin su da yawa kuma sahihatin ingantattu babu shakka a ciki haka ya faru wa kam lahu min ibra'i a'dha'i illati a'dha'i illati da yawa ya warkar da mafi wahalan ciwo ciwo mafi tsanani ya warkar da shi wanda yake an tafa ma da ciwo a sha
likitoci sun ta bada magani ba warke ba shi tijani yayi addu'a aka warke shine wa kamlahu da yawa yana da koko da yawa yana da min ibrahi wato adal illati warkadda mafi tsananin illa ma'ana mafi tsananin ciwo ciwon da ya gagari addu ba likitoci shi tijani yayi addu'a Allah ya ciwo nan take don a cikin karaman shan mutijani radiyallahu ta'ala nan ba za a ce mu'jiza ba in annabi ne sai a ce mu'jiza wa kam lahu min tasarrufin fil awalin wa kam lahu min ru'yar min ru'ya li khair al bariyah wa kam lahu min tasarrufin wa kam min du'a'in mustajabin bi sur'atin wa kam min igasatin bi asra'i lamhati wa kam min du'a'in da yawa yana da wani yana da addu'a mustajabin karbabbe bi sur'atin da gaugawa ma'ana da yawa shi tijani yayi addu'a nan take Allah ya amsa yana cikin karaman da Allah ya bashi shi yasa can minatul mun ya ce wa du'ahu kasarimin battari du'ahu kasarimin battari addu'an shi tijani kaman takobin da kaman takobi ne mai ce mawuka mai ce wuka na mu yake kiran shi
yawo
jini na yawo jini to haka addu'an shi wuce ne yake an gane to wannan da yana da addu'an da yake karbabbe bi sur'atin da gaugawa wa kam min igasatin da yawa yana da taimako shi wuce jani ma'ana ya taimaka ma mabukata idan abu ya taso abu ya gagare su ko ya kasa musu ko ba su da shutijani na taimakawa wannan karama ne da Allah ya mashi wani za ka gani Allah ya bashi abun abin hannun da yawa amma bai iya yi zai iya yi don ba a yi mashi wannan karamin ba sai ruwa yana tunanin ya ba da kaza a yanzu zai kare bi asra'i lamhatin da mafi gaugawan kyautawan gari an gane wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'ya li khair al bariyati wa kam lahu min tasarrufin da yawa yana da tasarrufi fil awalimi a cikin halitta wato shauti jani radiyallahu anhu Allah ya bashi tasarrufi na sirrin kun fa yakunu a cikin halitta duk yadda yake so a rayuwa ma kanshi ko ga wani idan ya shiga ciki Allah zai abin nan take an gane ba shi ke yin abun ba Allah ne ya lamince mashi an gane wa kam lahu min ru'ya da yawa yana ganin da khairul bariyati fiye yin halitta shoti janin da yawa yana ganin fiye yin halitta wannan cikin karaman da Allah ya masa yana ganin sha mutijani yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu kwana anan saboda mun je gaba magana zai tsawo zan mu kwana wa ka kau ya bulin nabi ya karu wa duha wa inda fatara za karramahu bil azati sai mu tashi anan zai maka bayanin da yake wa kamlahu min ruqya da yana ganin manzon Allah yana gani lura ta khair bari ya yan halitta to zai baka misalin ganin shi din ganin manzon Allah yadda yake ganin manzon Allah shine zai mana bayani akai na cikin karamin shoti janin radiyallahu anhu akwai tambaya a tambaya idan mutum zai ta tsinkarin annabi ya baya duniya za a gashi ana ganin shi ana ganin manzo Allah hau bai hajji bi abinda ke sa mana yake mana wuya jagulewar rayuwarmu shi ke sa ba mu gani annabi na farko yawanci ba mu kwana kan tsarki tufafin mu babu tsarki katifan babu tsarki wandon mu babu tsarki zanin babu tsarki ina mugan babu tsarki sannan ba karfin niyya wurin son ganin annabi sai dai a bashi yake kawo mana haka da karancin yawan salati shi ga annabi da shi kamar na wannan ganin shi amma ganin annabi ana gani har gaba da gobe in ka gan shi kin ka gani shedan bai taba tuttuwa da sura manzo Allah ƙarya ne inda shi ka gani ka san shi ka gani suna nan suna ganin shi ko masu ganin shi Allah sa mu ganin shi
amin
mu ganin shi Allah mu ganin shi a can
amin
mu ga mu nan kullun to kamayan mu da muke ci da muke sha duke hana mu zuciyar mu ba tsarki bancin bayan haka zuciyar mu babu tsarki bayan jiki ba tsarki riga ba tsarki zuciya ba tsarki bai ba tsarki ba son juna sai son yan uwa da shi kazo sai son cire samu yan uwa yana cikin zuciyar mu sai wanda Allah ya kare ba son yin alheri ana so a ji dan uwa ya kiwata ne duk yana cikin abubuwan da ke rashin tsarkin zuciyar mu yasa ba za mu ga wannan ba su ko sahabbai ba haka suke Allah ba mu tsarkin zuciya da na jiki da na tufafi da na komi da komi
amin
Allah nuna mana manzo Allah
sallallahu alaihi wasallam
ya kaza wala ma tsawala mana masu gani suna gani su kware da gaske Imam Musuli ya ganshi manzo Allah fiye da su 70 a al-Qahira ya ga manzo Allah 70 a al-Qahira Imam Musuli me tafsir Jalalin din gashi nan ko sau daya ba mu gani ba Allah nuna mana
amin
ta shike nan ko a ta san ta